When I opened up, I'm blessed with the guy. I have a team that opened in the school of the world. I don't know. So they got paid two comments. And a buyer. By person, we couldn't do the a lot of the women. A lot of work. We don't a lot of work.
Thank you. Allah,
wani ya fi su duk biyar wani ya fi bin Allah shi ne ya fi daraja a wajen Allah a Allah ne a fi sirrin wani ne na kusa da Allah wa'a malakun da ɓata da wani kuma ya fi su aiki da wa adba ohun risa na jarfi da zafi wadda kuma ya fi su bin sunan masu kasa wa a yawon rikin lafiya wadda ya fi su raya da tarin hannu wunga da wani wadda su yi wadda su yi da kawai koga ba matsayi ba ana samun cire shi ne da jinin wani ba kai dan wani ne jikan wani ko kana da kaba ba ko kai babba ne a kasar garu kai da tijo ne kana da babban mukami su abin da suka ɗauka ke a jahili ya ka abin da ke ka zo zo da zai gidan wani in ka je wajen da sarrafa gargajiya a kai da kai ta buka wa ɗan ba ya suka ce ya kai shi ka sai a ce da cikin gidan a cikin gidan gidan su zo nan a ba ni ka ce kan wannan gofa a ɗan gidan
to amma inna akramukum inda lahi akramukum 所里你给他妈中国家他的心里说你是不好的好吧你是不好他的心里是不好的好吧我也不给他妈我不知道你是不好的就那个干工在你妈呢好不不是这些可以的然后我们就得不能说那白那个哎那哎那还可以我也不说了心里我爱你的但我的不爱你So, come and take up a wash, Sherry. And look at it, and look at it. One of the years to see me, Sherry, but my nature is you, my daughter, my big German daughter. She knew who would have seen a big German mom. She and me, she had been for. When did I have a senior teacher? But I was so sure I wanted to know how to do it and be there. Why didn't you even have a machine? She only seen me for part. She knew who was a big German mom.心里不满意思我这次来还要怎么说呢来来不安慰他妈你那父母在那边上我说了没有我可不要给阿罗阿阿姨我阿罗罗苏尼阿罗罗苏阿罗阿阿格里斯的阿罗罗斯也不是他们必须带领但是阿拉卡拉全的带领是跟公众去进步呢拉把这个欧尼有的不公布拉不会不是说公布拉不公布拉不公布拉 amma lokacin da haɗewar kuka da ba adamu ne a yanzu kawai aka kuka wannan tarihin Isra'iliya da suke cewa a sauran mutane ƴaƴan mugu da ƴaƴan san da hamu da yafi amma sai zai ci wannan kabilan hamawa ne waɗannan samawa ne waɗannan yafi tsawa ne suna cewa wai su Isra'iliyawa amma cikin hadar larabawa ma da wasu samawa ne su kuma hamawa wasu ne wai ƴan afirka na ne wai kuma su ya fi tsawa kuma su ne su cari to wannan haka su gare su kamar kuma dai mutane suna kuma a ci za ka su mutu da su kuma kada abin sirri shi ne a jirgin ruwan annabi Nuhu akwai iyalan Nuhu da kuma wanda suka imani saboda ko wanda suka imani da Nuhu wanda a waya a wasu an ce kaza ne aka mai da adadin su aka kai adadin maza da mata wasu an ce ko da mai da mutum aka kai ma adadin su haka cikin wanda suka imani da Nuhu kamar da yabo a halaka ila masa wa kala a mila masa wa kala ya kawo da kowa na hamar ba da kuma kowa da kowa da kowane nau'in da ne hari da idan gidi da kuma iyalanka ban da wanda baka na yaba a cikin ɗansa a wajen da suke yanzu wanda ba su yanzu jin to kuma da kuma wanda suke imani wanda su ba wanda suke imani shi kuma kaɗan ne a waya aka ta a sabon mahoro za mu kara da kewa da a samu dangane da arewa da kuma
Amma Ismail ce
smile she did was seeing you, right? I'm also just going to go to the hospital,
Ibrahim,
what is happening, what would I do? Ali Ibrahim da ma'ana Ismail da Ishaq da ya'ayansu. Mun abai kar da ya'ayansu muna nufin ma'asunan ya'ayansu. Ma'asunan ya'ayansu ma'ana annabawa cikin ya'ayansu a bayan da ya'ayansu. Wa Ali Ibrahim Musa wa Hawu ibna Ibrahim bin Yashar bin Fahim bin Lawi bin Ya'qub. Shi Ibrahim din nan shine baban Musa da Hawu. Shi kuma Imran ɗan Yashar, shi kuma Yashar ɗan Fahim, Fahim kuma ɗan Lawi, Lawi kuma ɗan Ya'qub, Ya'qub ɗan Ishaq, Ishaq ɗan Ibrahim. Wa Isa, Isa kuma yaro yana cikin Ali Imran. Wa ummuhu Maryam binti Imran binne Mafan, yawa aje tsakanin wancan Maryam ɗan Imran, amma ba Imran ɗan baban Musa ba, an bai da suna ne ya zama daidai. Musa mahaifinsa sunansa Imran, Maryam mahaifinta sunansa Imran, amma mutum ɗaya tsakanin su nan yana cewa tsakanin su shi wannan Imran din ma fa shi ne kakan Masihu alaihi salam, don shi ne kuma mahaifin Maryam. Ne ce wa bai Imran, Imran Abu Musa wa Imran Abu Maryam al wa tsamani mai a sana. Tsakanin yana cikin wannan shirin Jawar Mulu. Ya ce tsakanin Imran uban Musa da Imran uban Maryam shekara 1800. Kaga suna ne iri ɗaya.
Yeah. Yeah,
kuma yanzu ya wuce da kawo sai ce ya dan fata a yi tukumatar na rasuwa da ya tsalle da ya wuce alfarma take da ita da wanzu allah da wani kaba yi ba da shi asashi a kuma bikin ne a asalin yawa to shi ma yana ganin kenan shi matsayinsa a wajen annabi daidai ke nan na asali kuma ya bai kira ko ƙwarar matsayi sai imam sai a amsa masa a sai ya karanta wannan aya ya ce kuna za su taɓa adam da kuma al'ada da ƙwari da al'ada da ƙwari zuriyar da ba a da ba sai ya ce wallahi inna muhammadan da min ali ƙwari wa inna shekarata hadiya da min ali
Assalamu alaikum, ya bada hannu.
And then you have to ask,
I don't know.
Yeah. and a daughter of